Mabiya ɗari karshe a nan jihar Plateau sun fito don bayyana wa duniya buƙatar su ta hukumar zabe ta soke jam'iyyar APC a jerin jam'iyyun Najeriya bisa zargin karan tsaye da rashin bin umarnin kotu da gwamnatin APC ta yi na kin sake musu shugaban su Sheikh Ibrahim El-Zazzaki. Shugaban ɗaliban Sheikh El-Zazzaki Nura Waziri ya kira taron manema labarai inda ya bayyana cewa sun rubuta takarda wa hukumar zabe kuma in bata dauki mataki ba za su garzaya kotu.
Tun December shekara 2016 kotu ta bada hukunci cewa a sake shi, a biya shi diya, a mayar mishi da gidan shi, sannan kuma a bashi security. To tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu rike shi da ake yi zalunci ne. Muka ba wannan jam'iyya sati biyu akan cewa idan bata sako mana shi ba, to zamu rubuta petition zuwa INEC. Wannan kira da muku yau muna so mu tabbatar muku ne da cewa bayan sati biyu da muka ba su, mun kara musu wani sati daya. Duk da haka basu amsa ba. To yanzu jiyan nan mun aika da takarda INEC akan cewa su soke wannan jam'iyya saboda jam'iyyar ta fito karara tana fada da almajiran Mallam Zazzaki. A cikin sati uku in ba su fara proceeding din soke wannan jam'iyya ba, to zamu tafi su kansu mu kai su court.
Malam Nura Waziri ya kuma ce an kashe musu mabiya da dama a shekarun da suka gabata a birnin Zaria.
A Zaria kawai lokacin da aka fara wannan rikicin, su gwamnati sun yadda cewa sun kashe mutane 347. Mu kuma a namu mun san da cewa an kashe mazaje kawai guda 548, an kashe mata guda 297, an kashe yara guda 193, sannan an kashe mata masu ciki guda 23, an kashe iyalai wanda suka fito maulidin wannan ranar guda 39.
Ita ma ɗaya daga magoya bayan shi'an Hajiya Fatima Yunis tace su mata suke cikin tashin hankali.
Wannan dambarwa dai kowa zai fahimci cewa mu mata ita ta fi shafa, saboda idan mazaje aka kashe ko aka raunata, mu mata mu ne muke da wahala, haka nan in ƴaƴa ne. To saboda haka duk abin yana dawowa kanmu ne wahalhalin.
Alhassa Martanin mataimakin shugaban jami'iyyar APC shiyar arewa ta tsakiya Alhaji Zakari Abdullahi Ide yace
yan shi'a suna da daman su yi abin da suke so, amma akwai kundin mulkin a Najeriya wanda shi ake amfani da shi. Wannan APC an rista dinta a karkashin doka, idan ta saba wannan dokan ba ita ce za ta tambaya cewa a rista APC ba. Su INEC su ne masu gudanar da duka dokoki wanda ya shafi jami'an Najeriya gabaki da su suka rista dinmu, su kadai za su iya rista kowane irin political party. Ba hurumi mu yan APC ba ne za mu ce a za a yi ko ba za a yi ba, don haka muna nan muna jira abin da kotu za ta yi.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.